Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azlam ita cikin watan Janairu 2021 za su bude dukkanin hanyoyin da ya hada jihar Borno da wasu jihohin da jami'an sojan Najeriya suka rufe sakamakon matsalan tsaro da kuma yanzu hakan ya kawo seko wajen gudanar da harkokin rayuwa ga al'ummar jihar Borno. Gwamnati ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi a tsarin majalisar dokokin jihar Borno, inda ma ya ƙara da cewa jihar Borno ta fuskanci matsaloli da dama musamman ma na hare-haren 'yan bindiga, wanda har ya bada misali da kisar da aka wasu manoman shinkafa a ƙauyen Zabarmari ya ce abin takaici ne matuƙa, kuma suna nan suna ci gaba da gano bakin zaren don warware irin waɗannan matsaloli.
As you are all aware, the insurgency has hindered free movement on various road networks in the state. In view of that, it is our intention to open up free access roads to Dikwa from Dikwa to Gamboriji here.
Ya ce kamar yadda kuka sani, matsalolin tsaro ya katse hanyoyin zirga-zirga da dama a jihar Borno. Saboda haka muna da niyyar bude dukkanin hanyoyin da aka rufe, musamman ma wanda ya tashi daga garin Dikwa zuwa garin Gamboro a cikin wannan shekara. Sannan kuma za mu bude hanyar da ya tashi daga garin Bama zuwa Banki a wata mai zuwa idan Allah ya yarda.
We shall ensure complete reopening of this road in such a way that there should be no escort. With a view to opening economic activities in the state.
Yace za mu tabbatar cewa mun bude waɗannan hanyoyin gaba ɗaya, wanda kuma za a ma bi su ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba, na sake farfaɗo da tattalin arziki a jihar, a cewar Professor Babagana Umar Azlam. Na kuma tuntubi al'umman jihar Borno ko ya suke kallon wannan furuci na gwamnan na sake yunkurin bude waɗannan hanyoyin ga ganin cewa da umarnin jami'an soja ne aka rufe.
Sunana dai Hussein Yusuf. Wataƙila dai zai iya yi a bude, da amma mu yanda muke ganin hanya wannan kowace hanya yanzu kaga da ta maturin gwarmar wannan ta bama ta da maturu ta manguna ta kullum za a tare mutane sau nawa sau nawa. To amma abin da duka ne watakila ya san yanayin yanda a bakin zaren yake, ko watakila za su gano to ko kuma za su yi maganin shi wajen shekaru goma da ya gashi har yanzu nan da bayan gari ma kamar Zabarmar kwanan nan wannan bai kamata ce Boko Haram ya zo wajen ba, yanda sojoji a zuba ko ina wannan in ya dage din ya gani ya kuma sojojin in sun dage da yakin da gaske kan to za a yi abi ko yau ma in sun so za a yi abi ayi.
To ni dai sunana Mamman Umar Kida. A gaskiya wannan abu da gwamna yake so yana gaskiya mun support na sosai, dan insha Allah ruwa bare zaman dalawa, dan gaskiya mun sojoji ne sun sha ba mu kunya sore dama, dan kaga burace hanyar ganin shi ne muna expectin cewa in ya samu wannan mulkin makan a cikin shekara dama za mu samu hanya da dama. To gashi kuma an samu filin haka
kwa ranar Lahadi ma dai sai da wannan rahoto ke nuni da cewa wasu mayaka da ake zan cewa ƴan bindiga ne sun sace wani mayakacin agajin masu zaman kansu a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, wanda yanzu hakan babu shi babu labarin sa. Wani hanya dai ya tashi daga Maiduguri zuwa Damaturu da tanan gana har zuwa kudancin Najeriya, kuma ita ce hanya guda ɗaya tilo da al'umma kan yawaita zirga-zirga a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.